ya sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a Zangon FM daga nan hedikwatar hukumar da take lura da wato gidajen ajiya da gyaran hali kuma a daidai wannan lokaci muna tare da shi mai magana da yawan wannan hukuma wato DSC Musbahulon Kofar Nasarawa a dangane da wato yajin aiki da kungiyar ma'aikatan kotuna suka tafi kuma sama da kwanaki 40 kotuna suna kulle to kai tsaye DSC Musbahulon zamu so mu ji wato yanayin da kuka tsinci kanku a dangane da wannan yajin aiki kasancewar su mutanen da wato ake tsare da su a gidajen gyaran hali wato kotuna ne suke turo da su kuma gashi yanzu kotuna suna kulle to zuwa yanzu a wani yanayi kuke ciki
alhamdulillahi kusan zan ce mazauna gidan ajiya da gyaran hali wato daga lokacin da aka ce an shiga wannan yajin aiki wato ba su samu jin daɗi sosai ba ba don komai ba saboda shi duk mutum da ka kai shi irin wannan gida kullum burinsa shine a ce yau ya je kotu ya tsaya ya ga alkali mai yiwuwa wannan ranar zai iya samun belin da zai tafi gida misali haka zalika idan aka ce kuma wanda yake irin wannan gida namu aka ce yau shari'arsa tana gudanawa za ka samu wato yana farin ciki yana jin daɗi mai yiwuwa yana ganin cewa insha Allah karshen shari'arsa ma ta zo mai yiwuwa ko a daure shi ko kuma a sake shi so to aka samu kai da wannan yajin aiki na ƙasa ga baki ɗaya wanda ta bayu kusan dukkanin wanda yake zuwa kotu a irin wannan gidaje namu za ka ga sun samu rashin jin daɗi sun samu wato rashin karsashi wanda ta bayu jami'anmu wato suka shiga yi musu wato rarrashi na nuna musu cewar wato wannan abu fa abu ne wanda ya shafi ƙasa ga baki ɗaya wanda idan aka ce yau an dawo daga wannan yajin aiki insha Allah ta'ala mu a ranar ma za mu yi kai su kotuna su je su ga alkali so kusan wannan gabar ita ce wacce ake ciki wanda alhamdulillah kusan su kansu hankalin nasu ya dan kwanta saboda shi duk mun gani duk mutum da yake irin wannan guri gane yake misali kamar shi gobe-goben nan ma zai tafi to gashi kuma ya samu kansa wani har yajin aikin ya tsawaita kusan ana ganin kamar yau ne gobe yau gashi ya haura kusan wata daya wannan a gaskiya akwai wato kalubale da su wanda suka samu kansu a cikin wannan gidaje namu
to wato zaka ga a da lokacin kotuna suna bude wato akan a kullun akan shiga da su mutane gidan yari sannan kuma wasu suna fita to zuwa yanzu ya yanayin yake ana shiga din ana fita ko kuwa abin ya sauya yanzu
to gaskiya shiga dai ba a shiga sai dai fita fitan ma ta kan bayu ta hanyoyi wasu hanyoyi ne hanya ta farko ita ce kamar misali mutum yau a ce an daure shi kuma wato ya cinye wannan zama nasa to kaga idan ya kare wannan zama nasa za a sallame shi sai kuma hanya ta biyu ita ce alhamdulillah wacce dole ne mu yaba wa shi mai girma Chief George na jihar Kano da mai girma Grand Cadi na jihar Kano bisa yunkuri da suka yi gurin wato yin abin da ake sanar jail delivery shine wato doka ta ba su dama su shiga irin wannan gidaje namu su kalli mazauna irin wannan gidaje namu ta fannin wasu wato nau'ika misali wanda za su iya sallama su su je su sarda iyalansu kuma yana daga cikin hanyar da ake bi gurin wato rage cunkoso a irin wannan gidaje namu so to kai ma shaida ne kana gurin kaga cewar a lokacin da wannan abu ya faru mai girma Chief George ya je irin wannan gida namu wanda kusan har ya sallami mutum 60 haka zalika mai girma Grand Cadi shi ma ya yakinta wasu daga ciki wanda su ma alhamdulillah aka samu wato sahalewa na fitar da wasu so to kaga wannan abun dadi ne kuma haka zalika mai girma gwamnan Kano shi ma a kwanan nan kai ma kana gurin cewar wato gashi ya sallami kusan mutum 123 so to kaga da ba dan haka ba da za mu iya cewa wato abun ya zama kiki kaka ko kuma ya zama kalubale ga wanda suka samu kansu a cikin irin wannan gida namu
akwai wata magana da kai cewar wato idan wa'adin mutum ya cika wanda aka daure shi idan wa'adin sa ya cika wato akan sake shi wato shi wanda wa'adin daurin sa ya cika ko da kotu tana kulle babu ruwanku da kullewa ko ta kawai ku daga gurin kuma za ku iya saken shi kenan
ai da man wato a dokar shi ne daga lokacin da kotu mutum ya tsaya gaban kotu kotu ta ce ta daure shi to ya bar hannunta ba mallakinta bane ba mallakin gidan ajiya da gyaran hali ne wannan doka ta ba mu dama daga ko ina za mu yi masa transfer wato mu dauke shi mu kai shi kowace jiha a Najeriya inda an daure mutum so da kawai da yake jiran shari'a to shine za mu ce ba namu bane ba wannan yana jiran shari'a ne yana gaban kotu mai waye nasara a gaban kotu mai yiwa kuma kotu ta ce ta sallame shi ko ta ba mu shi so to kaga wanda duk aka daure shi wato kusan irin wayannan mallakin mu ne saboda haka lissafin su mu muke musu lissafin na zaman su na wa'adin su wanda idan wa'adin ya kare za mu sallame su su tafiye su ba wai sai mun jira kotu ba ko kotu tana yajin aiki ko ba ta yajin aiki mu za mu sallama mutum ne saboda azaga an yanke masa hukunci shari'a ta kare
su mutanen da gwamnati ya saki da mutanen da babban jojin jihar Kano ya saki da wanda giran da kadi ya sa hali aka sake su wato waɗannan mutane na san cewa wata ila ba za a saki mutum daga gidan yaro ba ku sai an tattauna da ku wajen tantance su wane ne ma waɗanda ya kamata a saki to wani irin mutane ne wato suka shiga cikin kunshin irin mutanen da ake yi wa ita wannan sassauci din tunda wani lokacin zaka ga wata kila wani yana bin wani kuɗi wata kila a sake shi shi kuma ga kuɗinsa a kansa ba san yaya tsarin yanda kuka tsara irin mutanen da kuke ba da sunayensu ba
to kusan idan aka zo irin wannan gaba kamar idan muka dauki na bangaren mai girma Grand Cadi Chief Joji misali wato bangare ne wanda ya kalli wasu nau'in wanda suka samu kansa irin wannan gidaje na musamman masu rashin lafiya wanda suka dauki tsawon shekaru misali kai da kansu kaga cewa ba su da kosasshiyar lafiya so irin wayannan ya sake su da wanda kuma wato tuhumar su ta haura kusan shekara 5 ma yana nan bata tuhumar sa bata fito ba yana nan a jiran shari'a shi kotu ma baya zuwa so to kaga irin wayannan abun a tausaya musu ne wanda zaka samu mutum ya kai shekara 5 yana zaune shi ba kotu yake zuwa wanda idan ka ce masa je kotu zai ce ma shi kotun ya je ma yawan banza zai domin tuhumar sa bata fito ba alƙalin da aka kai shugaban sa ba shi zai masa ba shi da hurma zai masa shari'a so to irin wayannan bangarori su mai girma Chief Joji ya kalla kuma su yasa ya sahalewa ya sallame su tunda babu tuhuma a kansu so to kaga in ka kalli misali kamar shi mai girma gwamnatin jihar Kano shi da mun doka ta bashi dama ya sallama dukkanin wanda ya kasance wato daurarre ne tunda yawancin duk wanda ya saki za ka ga daurarru ne wanda aka daure su wanda yana da iko da zai ce ya yafe musu ko ya musu afuwa duka doka ta bashi wannan dama amma yana doka ta ba wa Chief Joji dama zai yi afuwa ga waɗanda suke jiran shari'a so to kaga in ka kalla bangaren Chief Joji ya sahale ko kuma ya yafiya ga waɗanda misali kamar suke jiran shari'a ne wannan shugaban mai girma gwamnati ya yafiya ga ko ya sahale ga waɗanda misali aka yi musu hukunce da makamantansu so kaga wannan ya bayu cewa alhamdulillah gidan ajiya da gyaran hali jihar Kano ya zama wato kamar ya samu jin daɗi da kwanciyar hankali ba don kuma saboda kamar arziki ne wata ran kana gama shi a nasa zai gare ka tunda yawanci duk wanda suka zauna a cikin zuwa yau an ce an sallame su za su koma a gidajen su kaga abin daɗi ne wanda shi wannan abin da aka yi shine ya kawo wato ƙara jin daɗi da kwanciyar hankali da su mazauna irin wannan gidaje namu wanda alhamdulillah ana ganin cewar nan ba daɗewa ba insha Allah Allah zai kawo ƙarshen wannan yajin aiki da ake
mai sauraro DSC Musbahu Lawan Kofar Nasarawa kenan jami'in hulɗa da jama'a na hukumar da take lura da gidajen ajiya da gyaran hali sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.